Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Tusula ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 14 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga Ibrahim da kanin labarai.
To Aisha, yanzu waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya sun zarce miliyan 20, waɗanda cutar ta kashe kuma sun fi 759. Har yanzu ana zaman tsardar a Abidjan, cibiyar kasuwancin ƙasar Abirkos sanadiyar tazarcen da ake zargin shugaba Alassane Ouattara da niyyar yi. Sannan ƙasar Pakistan na shagulgulan zagayowar ranar samun 'yancinta a yau ɗin nan Juma'a tare da gangami a faɗin ƙasar.
To kanin labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, za a ji cewa a jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya, da sanyin safiyar yau 'yan bindiga suka kashe dan majalisar dokokin jihar, suka kuma yi awun gaba da matansa biyu da 'ya daya. Sannan idan muka tsallaka makwabciyar kasar, za a ji hukumar kula da safarar miyagun kwayoyi a jamhuriyar Nijar ta kama wasu masu safarar miyagun kwayoyi yayin da harkar ke ta'azzara a kasar. Za kuma a ji jan hankali da rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi ta yi dangane da yadda mayakan Boko Haram ke amfani da yara ƙanana a matsayin sojoji. Sannan kamar kowace Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka. Amma yanzu sai a gyara zama a shi a kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yanzu waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya sun zarce miliyan 20, waɗanda cutar ta kashe kuma sun fi 759, kuma da alamar ba da daɗewa ba, waɗanda cutar ke kashewa za su kai miliyan guda. Jiya Alhamis, ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce ya kamata kowane ba Amurka ya sanya maski a duk lokacin da ya fita waje daga yanzu zuwa wata uku aƙalla, wanda hakan ke nuna alamar bambancin salon da zai ɗauka kan annobar ta corona, saɓanin na shugaba Donald Trump. Ya ƙara da cewa kamata ya yi kowane gwamna ya wajabta sanya maski. Trump, wanda bai cika sanya maski ba, bai nace cewa gwamnoni su wajabta sanya maski ba. A halin da ake ciki kuma, wani kuskuren da aka yi game da rahoton adadin masu ɗauke da cutar ta COVID-19 a jihar California ya sa an rage hakikanin yawan masu ɗauke da cutar da 300 a cewar jami'ai a jihar. Bisa ga matattarar bayanan jaridar New York Times a yau ɗin nan Juma'a, California ce jihar Amurka ta farko inda yawan masu ɗauke da cutar ta COVID-19 suka kai 600, waɗanda suka mutu kuma 11. Ƙasar Pakistan na shagulgulan zagayowar ranar samun 'yancinta a yau ɗin nan Juma'a tare da gangami a faɗin ƙasar. A saƙonsa na ranar ta samun 'yancin kai, shugaba Arif Alibi ya yi amfani da lokacin wajen bayar da tabbaci ga waɗanda ya kira jaruman mutanen yankin Jammu da Kashmir da Indiya ta mamaye ba bisa ƙa'ida ba, cewa Pakistan a ta bakinsa za ta ci gaba da goyon bayansu a gugurmayar da suke yi, kamar yadda kundin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tanada, da Indiya da Pakistan da yana ikirarin mallakar yankin da ake takaddama a kai. A jawabinsa kan wannan ranar, Prime Minister Imran Khan ya ce wannan ranar lokaci ne na yin jinjina ga dukkan 'yan ƙasa waɗanda suka sadaukar da ransu wajen kare kan iyakar ƙasar da kuma aƙidarta. Har yanzu ana zaman ɗarɗar a Abidjan, cibiyar kasuwancin ƙasar Abirkos zuwa yau ɗin nan Juma'a, kwana guda bayan da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa wata zanga-zangar da ake yi kan shawarar da shugaba Alassane Ouattara ya yanke ta neman wa'adi na uku wadda ake takaddama a kai. An kashe aƙalla wani mai zanga-zanga a gundumar Yakugun ta birnin na Abidjan lokacin da 'yan sanda suka fatattaki masu zanga-zangar, waɗanda suka katse hanyoyi ta wajen amfani da tayoyi da katakan da suka cinna mawuta. An yi ta zanga-zanga a nan da can a ƙasar ta Abirkos tun bayan da Ouattara ya sanar a makon jiya cewa zai tsaya takara ran 31 ga watan Oktoba, duk kuwa da zarginsa da 'yan adawa ke yi cewa ya saɓa wa ƙayyade wa'adi da aka yi. wata rana kalubalantar dokar da ta kayyade wa'adi zuwa biyu, yana mai cewa sabon kundin tsarin mulkin kasar da aka tabbatar a shekara ta 2016 ya kauda duk wani shamakin da ka iya hana shi sake tsayawa takara.
To an jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda aka je a gabatarwar shirin, a Bauchi da ke arewacin Najeriya, wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun bindige wani dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazaɓar ƙaramar hukumar DAS, Alhaji Musa Mantai Baraza, da sanyin safiyar yau Juma'a. Kuma suka yi awon gaba da matansa biyu da 'yarsa 'yar shekara ɗaya. Gare ka, Muhammad Abdul Wahab.
Kakakin rundunar 'yan sanda jihar Bauchi, DSP Muhammad Wakil, a hirata da shi ta wayar taho, ya tabbatar da abubuwan lamarin da kuma matakan da 'yan sanda suke dauka don kamo waɗanda suka aiwatar da aika-aikar.
Mun kafa da 'yan sandan muna da matakan aikar don su yi garkuwa da matansa guda biyu da 'yarsa mai shekara ɗaya. Akwai matarsa Rashida Musa Mantai shekara 40, akwai Rahina Musa Mantai shekara 35, akwai dautarsa ana kiran ta Hausar Musa Mantai ita shekara 1.
Okay.
So a cikin bincike mu da muka yi bisitin din inda aka wanda ta asa ya faru, mun samu empty shells na ammunition guda hudu, live ammunition that was recovered. Wajen da wannan aka yi ta asa, amma dai har yanzu da mu yamma da 'yan sanda muna bubbasawa mu gani su wanda suka yi wannan ta asa, mu kamo su mu kuma gurfana su gaban kotu. Presently dai ba wani wanda muka yi arrest.
Jami'in watsa labarai na masarautar garin DAS, Bala Muhammad Nalado, ya mini ƙarin haske kan batun kisan kan.
An kawo yanzu ba an yi jaraba ne, yanzu za a tafi makabarta kenan.
A cikin gidansa ne aka zo aka kashe shi ne ko ya ne?
A cikin gidansa ne aka zo aka kashe shi.
An iya sanin wanda suka aikata wannan abu kuwa?
Har yanzu dai ba san wanda suka aikata ba, amma dai jami'an tsaro suna iyakacin bakin kokarinsu don gane wanda suka yi.
To dama shi yakan zo ya kwana ne a
gida, yakan zo ya kwana a Bauchi.
So kaman cikin dare ne ko wani lokaci ne abin ya faru haka?
Cikin dare ne, wajen karfe daya na dare.
Baya da jami'an tsaro ne wanda suke tare da shi?
To gaskiya wannan ruwan kan ba jami'an tsaro a cikinsa.
Yaya rayuwarsa ya kasance a DAS ne?
A DAS ko haka ne, zaɓaɓɓen mutum ne mai kirki wanda yakan ya kamata wanda kowa gaskiya yana yaba yanayin shugabancinsa. To duka dai alhamdulillah mu kan a nan yankin karɓa hukumar DAS.
Me ka ji mai martaba sarkin da suke faɗa dangane da wannan rashi da aka yi?
Gaskiya ne, martaba ya nuna bakin cikinsa game da wannan abin da ya faru, da kuma shi ma ya kira da jami'an tsaro da su tabbatar cewa sun zaɓulo wanda suka yi wannan mummunan aiki.
To ya gidansa yake a halin yanzu?
A halin yanzu dai ana nan ana zaman makoki a gidansa, kamar yadda na gaya ma tun da fari jami'an tsaro ma suna nan a nan gidan.
Wannan shine karon farko da ya samu wannan matsayi na dan majalisa da ke wakiltar karamar hukumar DAS.
Na farko kenan majalisa dokoki ta jihar Bauchi.
To kamar shekaransa kana jin ya kai nawa?
Shekaransa zai kai lokacin da kai dai kamar 60 haka.
A gefe guda kuma gwamnatin jihar Bauchi da ma majalisar dokokin jihar sun bayyana kisan dan majalisar a matsayin aikin ta'addanci, kuma sun sha alwashin zakulo duk mutanen da suka aiwatar da kisan, kuma suka yi kira ga iyalan dan majalisar da su yi hakuri da kuma masa addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya hada shi da rahamarsa. Abdul Wahab Muhammad, muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kada dai a sha'afa, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo, Facebook da Twitter da Instagram. Ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya.
Ma'aikatar Shari'ar Amurka jiya Alhamis ta ce gwamnatin kasar ta wargaza wasu asusun kuɗi da aka saka ya da manhaja na wasu magoya bayan ƙungiyoyin ta'addanci da dama, ciki har da Al-Qaida da ISIS. Ma'aikatar Shari'ar ta faɗi a wata takardar bayani cewa wannan ne mafi girma cikin kamen da aka taɓa yi na koyayyun wuraren ajiyar kuɗi masu nasaba da ta'addanci. Ma'aikatar ta shari'a ta ce kaman da aka yi da miliyoyin daloli ya shafi koyayyun asusun kuɗi na manhajar Lataroni wajen 300 da shafukan intanet 4 da shafukan Facebook waɗanda duke da alaka da manyan miyagun ayyukan. Attorney General ɗin Amurka William Barr ya faɗi a wata takardar bayani cewa bai kamata wani yayi mamakin yadda miyagun ke amfani da fasahar zamani da kafafen sada zumunta da kuma asusun kuɗi da aka saka ya da manhaja wajen sauƙaƙa miyagun ayyukansu ba. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen yau din nan jama'a ta yi kiran da a kakaba ma kasar Belarus takunkumi ganin yadda jami'an tsaronta ke murkushe masu zanga-zangar adawa da shugaba mai mulkin Daniya Alexander Lukashenko. Tarayyar Turai ta bayyana cewa halin da ake ciki a Belarus mai matukar tayar da hankali ne bayan zaben da aka gudanar ranar Lahadi wanda kungiyar ta Tarayyar Turai ta ce ba a yi cikin gaskiya da adalci ba. A halin da ake ciki kuma a yau din nan jama'a hukumomin kasar Belarus sun saki masu zanga-zanga 1,000 da suka kama bayan da kasar ta nuna nadama yayin da kungiyar ta EU ke nazarin yiwuwar kakaba mata takunkumi. A ƙarshe kuma Firaministan Bahamas Dr. Howard Menes da mataimakin Firaminista Peter Townquist sun fara keɓe kansu a matsayin kandagarki ganin yadda ofisoshinsu suka yi mu'amala da waɗanda mai yiwuwa suna ɗauke da cutar COVID-19. An rufe cibiyar Cecil Wallace wadda ke kunshe da ofishin Firaministan da kuma wasu ofisoshin gwamnati saboda tsaftacewa da kuma feshin magani. Ma'aikatar lafiyar kasar da gudanar da binciken bin sawu saboda gano irin mu'amalar da ma'aikata da kuma masu kawo ziyara suka yi da wannan gini na rukunin ofisoshi. Kasar ta Bahamas ta ba da rahoton samun masu dauke da cutar ta COVID-19 1,000 da kuma waɗanda cutar ta kashe 15.
Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na gaba inda za a je a jamhuriyar Niger. Hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta kama sama da kilogram 100 na tabar wiwi bayan gudanar da bincike a unguwar Bokoki, ɗaya daga cikin unguwanni mafi cinkoson jama'a a birnin Yamai, lamarin da yake nuni da yadda ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ke barazana ga zamantakewar al'umma. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Mutane biyu wa da kanansa ne hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta bayyana a matsayin waɗanda ta kama ɗauke da kilogram 138 na tabar wiwi da aka gabatar da su a yau a gaban manema labarai. Madam Medamma Hadiza na daga cikin mataimakan alkali Procureur de la République.
Wancan gamin duk da muke zuwa kuna gani idan zo kin akwai ƴan ƙasar Niger, akwai ƴan wata ƙasa ciki. Amma yanzu wannan gamin ƴan ƙasar mu kadai ne suka kawo ta kuma da suka tashi. Sai da suka canza hanya tunda sun san inda take fitowa kullun daga nan ta fito, amma da suka san hanya da suka sabi ana ta tsare sun sai suka canza hanya a cikin unguwar Bukoki cikin garin Yami. Can ne aka samu ƙwayar ta kuma cikin wani zauri aka tafi aka yi rami aka bindiye ta. Kenan kun gani in ba dan dai sun sa ƙwazo cikin aikin ba abu ne mai wuya face babu wanda bai san ba unguwar Bukoki menene ake yi can unguwar nan kuma da wuya mutum wanda yake wani lalan aikin ya shiga unguwar nan wani ya fito ya ce wane ne kaza ko ba wane ne kaza ba. Su ma'aikatan ga suna tsaye bisa kansu ba su kwana ba su hutawa.
Fataucin miyagun ƙwayoyi a shekarun baya-bayan nan a nan Niger wani abu ne da ya zama tamkar ana magani kai yana ƙaba, abin da ya sa hukumomi fara tunanin kullo da wasu hanyoyin tunkarar illolin wannan haramtacciyar sana'a.
Ƙasar mu tana wani wuri tsakanin Afirka ta yamma da ta arewa, don kullun in an taso sai an bi ta ƙasar mu ne za a kai ga wani wuri. Ya kamata a lissafa a samu wuri inda za mu samu masu shan ƙwayar nan mu rinka aje su in an kai su gidan kasu can ma na gamin suna hinkarin mu suna samun ta can. Ke ne kamata mu samu kaman irin center da ake kaman inda ke da kwai lokatarawa da za su bi su a hankali har su samu su hudda musu ƙwayar nan cikin rayuwar su kafin a huddo su. Tunda kullum muka kama su suka taho aka yi musu shari'a aka ba su shekara ɗaya shekara biyu wata 6 wata 5 daga sun huto wata 2 na 3 kana ganin sun komo halin.
Gudunmuwar jama'a na da matukar muhimmanci a wannan yaki da ya addabi duniya baki daya, inji Captain Jibrilla Jami'i a hukumar Okritis.
Al'umma ne mu ce tambaya ta kama mu na faske mu dai ba mu yi wannan yaki, in dai ba sun samu na hannu ba mu dai ba mu iya faske. Aka ce hannu ya lalace sai mai shi, mu ma ai muna cikin wannan, su ma suna da wannan haci yana saman su na su kama mu yaki wanga annobar ta shaye-shayen kwaya da ta shigo. Faske abu ne da yanzu yana nan ga dauka wani salo ne da in dai ba mun kama bane tare muka yi yakin shi, Allah ya kiyaye dai kawai gaba. Amma hukuma tana nan gaba mu abubuwan da muke yaki da su.
Wannan shine karo na biyu da ake kama dimbin tabar wiwi a cikin makonni biyu kacal, domin a ranar 29 ga watan Yulin jiya ma yan sanda sun gabatar da wasu diloli yan Najeriya da abokan harkar su yan Nijar wadanda aka kama dauke da kilogram 245 na tabar wiwi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Barma. To rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi ta yi ƙarin bayani dangane da yadda mayakan Boko Haram ke amfani da yara ƙanana a matsayin sojoji. Wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina na da ƙarin bayani.
Boko Haram has continued to introduce new strategies in an effort to resuscitate its declining influence in the Chad Basin.
Kakakin rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi kenan, Kanar Timothy Antiga ke mani ƙarin bayani dangane da sabbin dabaru da kungiyar Boko Haram ke ci gaba da dauka a kokarinta na farfado da tasirinta da halin yanzu ke gushewa a yankin na tafkin Chadi. Daya daga cikin sabbin dabarun shine daukar kananan yara a matsayin sojoji. Bayanan sirri da aka tattala ne suka hakake hakan. Kana wasu da kuma mutane ma da kungiyoyi suka tabbatar da haka.
Children dressed in military fatigue and holding assault rifles in a video released during a Salah celebration.
Kanar Timothy Antiga yace su ma yan Boko Haram din sun nuna haka. Yace Boko Haram da kansu su ma sun tabbatar da hakan yayin da suka wallafa hotunan irin waɗannan yara kananan sojoji a ranar sallah da ta gabata rike da manyan bindigogi. Daukar yara ƙanana aikin soji wani sabon salon rashin imani ne da Boko Haram ta kullo da shi. Duba da a baya sun yi ta sace yara mata ƴan ƙanana ƴan makaranta, cin zarafin mata da kuma kisan ba gaira ba dalili ga waɗanda ba su san hawa ba balle sauka.
Sexual enslavement of women and a mass murder and decapitation of innocent civilians.
Rundunar dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadin ta ce sanya yara ƙanana aikin soji da Boko Haram ke yi a halin yanzu ya biyo bayan irin yadda aka ɗaiɗaita su ne da hakan takaimaya kansu na ta yin saranda a ɗaruruwansu ga dakarun na tafkin Chadi da kuma ya rage masu yawa matuƙa. Dakarun na tafkin Chadi suka ce yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta hana sa yara aikin soji ko ma rike makami, a don haka su a nasu bangaren za su yi duk iya kokarinsu domin ganin kawo ƙarshen wannan kungiya. Tuni dai wannan ya fara jan hankalin masu rajin kare haƙƙin yara ƙanana irin su Halima Baba Ahmed.
Gaskiya wannan babban ƙalubale ne ma al'umma duka gaba ɗaya, saboda hidima na yara abu ne wanda duk mai hankali da tunani in aka ce ƙaramin yaro ana bashi makami ya rike ko kuma ana sa shi yana aikata ta'addanci, to abin ya wuce duk matsayin yadda ake tunani, saboda abu ne wanda rayuwar yara ne gaba ɗaya na duniya. So a walakanta shi ko aka walakanta shi ko kuma ana so a kirkiro musu wasu ɗabi'u wanda shekarun yaran suka girma suka kai wani lokaci, to abinda da mu gani kuma a kai sai dai Allah ya gyara mana.
To shin yanzu ko menene abin yi? Kwararre kan halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Tukur Baba ya ce akwai mafita.
A kasashe da yawa an dade irin wannan masu cikin jinkuru da sauransu suna amfani da yara ƙanana. Ita kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta dade da cewa lalle wannan ya an karanta shi. In ka tuna Charles Taylor ya yi a yakin Liberia, an yi a yakin Sierra Leone, an yi kuma Joseph Kony ya yi a Uganda. Yanzu kamar me ya kamata a yi a jawo hankalin iyaye ga abin da yake faruwa, abubuwan da suna yawo ba kula dole a hukanta iyayen.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan tsokacin da masu fashin baki ke ci gaba da yi dangane da zaɓin Kamala Harris da Joe Biden yi a matsayin abokin tafiyarsa a zaben watan Nuwamba. Sannan za mu dubi kan aikin da hukumar da ke da alhakin ƙayata birnin Washington DC ta saka a gaba da tsaron raya babban birnin na Amurka. Sunana Mahmud Lalu. Da farkon makon nan ne dan takarar da ake kyautata zaton shi zai tsayawa jam'iyyar Democrat takarar shugaban kasa a Amurka Joe Biden. Ya zabi Kamala Harris a matsayin abokin tafiyarsa a yankurin sa na neman kujerar shugaban Amurka. Wannan zabi dai ya samu karbuwa a kusan daukacin bangaren ƴan Democrat kamar yadda rahotanni suka nuna. Sai dai masu fashin baki na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta. Inda yayin da wasu ke cewa Joe Biden yayi zabin timin dare, wasu ko cewa suke ya tsinci dami a kala. Patrick Basham mai fashin baki ne a cibiyar da ke nazari kan harkokin demokuraɗiyya ya yi tsokacin sa ta Skype, inda ya nuna cewa ya Republican koɗar ba su ji ba. Ya ce kwamitin yakin neman zaben Trump ba za su yi ƙasa a gwiwa ba, suna da kuɗin da duk wani abu da ake buƙata na ruguza wannan zaɓi da aka yi. To sai dai ra'ayin mai fashin baki Jared Leopold na cibiyar Evergreen Mission ya sha bamban da na Patrick, kamar yadda ya bayyana a wannan hirar da aka yi da shi ta Skype. Ya ce ina ga wannan zaɓi ne mai kyau Biden ya yi, yanzu ya rage masa ne ya yi yaƙin neman zaɓe mai tsafta. Kamala Harris sananniya ce kuma amintacciya ce. To masu iya magana dai kan ce ba a sanin macito sai miya ta ƙari. Kuma nan da watan Nuwamba ne za a yi wannan zaben na shugaban Amurka, inda shugaba Trump da mataimakinsa Mike Pence za su nemi a zaɓe su a wa'adi na biyu. To yanzu kuma bari mu tsunduma cikin batun raya ko ƙayata birnin Washington, fadar gwamnatin tarayyar Amurka. Washington birni ne katafare mai cike da gine-gine masu ɗimbin tarihi. Akwai hukuma ta musamman da fadar shugaban ƙasa ke nada shugabanta, wacce aka kafa ta da amincewar majalisar dokokin ƙasar a shekarar 1910, wacce har ila yau aikin ta shine duk wani gini ko wani aikin ƙayata birnin da za a yi sai ya bi ta hannun wannan hukuma. Thomas Luke jami'i ne a wannan hukuma da ake kira Commission of Fine Arts a Turanci.
The idea was to really lift the image of the city as an important international.
Yace dabaran ita ce a fito da kyawun birnin a matsayin na babban birnin Amurka da ke da muhimmanci, saboda kuma a fito da matafasa ta yadda kyawun birnin zai fito
kara.
Ita dai wannan hukuma ta kan kuma ba da shawara kan yadda za a fitar da zannan birnin na Washington, tare da jan hankalin komi kan muhimman wurare ko gine-gine waɗanda za a rika sakawa a jikin abubuwan karrama mutane ko kuɗaɗen kwandala. Ɗaya daga cikin muhimman ayyukan da aka sa a gaba a birnin shine sabuwar katangar da ake kokarin fitarwa a fadar gwamnatin Amurka ta White House, wacce ake gab da saka ta.
Basically almost doubling the size of the fence and give it.
Jami'in hukumar Thomas Kenan yake cewa takamaiman abin da muke yi shine a ninka girman katangar a kuma ƙara mata ƙarfi, saboda haka ana ƙoƙari ne a ƙarfafa kowane fannin ta. Tun dai bayan harin ta'addancin da aka kawo Amurka a shekarar 2001 aka ƙara tsaurara matakan tsaro ta ko'ina. Ya ce ƙoƙarin da muke shi ne mu nuna kamar katangar ba ta nan a zahiri, saboda kada abin ya yi kamar mutum zai shiga wani wuri ne da za a tare shi. Kokarin da muke shi ne muga cewa mun bada fuska da ke nuna ana lalimar abin da zuwa mutum cikin
mutunci.
Titin Pennsylvania Avenue da ke gaban fadar ta White House yakan kasance titi mai cike da jama'a, bisa dalilai na tsaro aka rufe shi a shekarar 1995. Hukumar da ke kula da ayyukan ƙayata birnin na Washington ce ta ɗauki ragamar inganta kyawun titin. A ɗakin tarihin da ake kira Lincoln Memorial, akwai 'yar fadama da aka samar wacce masu ziyara kan je domin yin kallo ko shakatawa. Daga cikin sauran ayyukan da a yanzu suke gaban wannan hukuma, akwai batun ƙayata makamashin hasken rana da ƙara inganta magudanar ruwa domin kaucewa ambaliyar ruwa idan aka yi ruwan sama mai ƙarfi. Amma abu mafi muhimmanci da hukumar ta fi mai da hankali a kai shi ne sa ido domin ganin ɗorewar kyawun fuskar birnin na Washington, gudun kada allurarsa ya kushe. Masu ware da aka ne kuma kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma nusko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Dora da Julie Lazar Gresham da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Mahmud Lalo da wannan shiri nasa, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Ado Salati Gomaka Annabi Rajau, ya ce da a ce gwamnan jihar Borno zai iya arawa sauran gwamnonin Najeriya irin halin shi ko da na shekara guda ne, a gaskiya da talakan Najeriya bai sake barci da fargaban 'yan ta'adda ba. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Abubakar Lawal gidan ɗan maye mamman direba gidan Gambo da Alhaji Dan Lami Jangaba gaba ɗaya suka ce ya kamata gwamnan Aminu Bello Masari da 'yan majalisun dokokin jihar Katsina ku tashi haikan wajen samar da matakan tsaro da za su kare lafiyar jama'a da dukiyoyinsu, saboda a yanzu haka babu waɗanda suke sharholiyarsu da cin karansu babu baka a wannan jiha tamu da Katsina kamar 'yan kidnappers da ɓarayin shanu. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce VOA Hausa baiwa gwamnonin arewa maso gabashin Najeriya damar sayan makamai da gwamnatin Najeriya ke son yi don magance matsalar tsaro a ƙasar. Tamkar yi wa rashin tsaron Najeriya lasisi ne, domin babu shakka suna iya fakewa da wannan damar su kama harbin ɗan uwansu a ɓoye. Shiga kafafen labarai su ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga kaza a jihar kaza. Gaskiya wannan ba haguwar dabara ba ta yi ba a canza wata. Sai sakon Usaini Abba Damban jihar Bauchi ya ce al'ummar ƙasar Niger, zaɓi yana gare ku da fatan za ku yi duba na tsanaki wajen zaɓawa ƙasarku shugaba na gari. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe ya ce matakin bada bashi ga manoma ba tare da kuɗin ruwa ba da babban bankin Najeriya CBN ta ɗauka abin ayaba ne matuƙa, domin zai baiwa manoma musulmai damar cin gajiyar shirin.
Ka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Yanzu waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya sun zarce miliyan 20 waɗanda cutar ta kashe kuma sun fi 759, kuma da alamar ba da daɗewa ba waɗanda cutar ke kashewa za su kai miliyan guda. Ƙasar Pakistan na shigulgulan zagayowar ranar samun 'yancinta a yau ɗinnan juma'a tare da gangami a faɗin ƙasar. A sakonsa na ranar ta samun 'yancin kai, shugaba Arif Alibi ya yi amfani da lokacin wajen bayar da tabbaci ga waɗanda ya kira jaruman mutanen yankin Jammu da Kashmir da Indiya ta mamaye ba bisa ƙa'ida ba, cewa Pakistan a tabakinsa za ta ci gaba da goyon bayansu a gugurmayar da suke yi, kamar yadda kundin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tanada, da Indiya da Pakistan da yana ikirarin mallakar yankin da ake takaddama a kai. Har yanzu ana zaman ɗarɗar a Abidjan, cibiyar kasuwancin ƙasar Abirko, zuwa yau ɗinnan juma'a, kwana guda bayan da 'yan sanda suka yi amfani da barkonun tsohuwa wajen tarwatsa wata zanga-zangar da ake yi kan shawarar da shugaba Alassane Ouattara ya yanke ta neman wa'adi na uku wadda ake takaddama a kai. An kashe akalla wani mai zanga-zanga a gundumar Yakugun ta birnin na Abidjan lokacin da 'yan sanda suka fatattaki masu zanga-zangar.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. amma idan Allah ya kai mu shirin mu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotannin yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta hada shirin kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Aisha Tusila ce ke muku fatan alheri bi salam.